sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Muhammad Hafiz Baballa ne tare da Murtala Faruku Sanyin na sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan shirin na daren yau Asabar 3 ga watan Satumbar shekarar 2022. A babin rahotanni za a ji cewa masana tattalin arziki da masu ruwa da tsaki a Najeriya na ci gaba da tafka muhawara akan cire tallafin kuɗin man fetur. Kamar kowane daren ranar Asabar, yau ma muna tafa da shirin amsoshin tambayoyinku da Ibrahim Kalmasi Garba ke gabatarwa da kuma labaran wasanni. To amma kafin nan ga Murtala Faruku Sanyin da labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da wannan yammacin ga kuma cikakkun labaran duniyar. Yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon yariman Wales a zaman sabon sarkin Burtaniya a fadar St James da ke birnin London. Yarima Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kira shi da Sarki Charles na uku. Taron na majalisar naɗa sarki na yau Asabar ya kunshi tabbatar da cikakken ikon sarkin a hukumance, kuma shine na farko da aka nuna a gidan talabijin. A jiya Juma'a, Charles ya girmama marigayiya mahaifiyarsa, inda ya kira ta da mahaifiya abin kauna a jawabinsa na farko a matsayin shugaban kasa. Charles, wanda yake da shekaru 73 a duniya kuma mafi yawan shekaru da ya hau karagar mulkin, ya ce zai yi aiki tare da biyayya da girmamawa da kuma kauna, kamar yadda mahaifiyarsa ta yi na tsawon fiye da shekaru 70 kafin rasuwarta a ranar Alhamis tana da shekaru 96. A yau ina sabunta muku alkawarin yin aiki tsawon rayuwata, in ji Charles a jiya Juma'a a wani jawabin zaman makoki da ya yi ta gidan talabijin daga Fadar Buckingham. Ya ce mutuwar Saroniya Elizabeth ta haifar da wani babban rashi maras misaltuwa, kana kuma ya yi girmamawa ga mahaifiyar tashi. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a, a yayin da kantoman riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kiev ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karbe iko a matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv. Zelensky ya ce, sannu a hankali, muna karbe iko wurare matsugunan jama'a, muna mayar da tutocin Ukraine, muna kuma kare jama'ar mu. Tunda sanyin safiyar ne, gidan talabijin na Russia ya yada wata hira da kantoman Russia a Kharkiv Vitali Hanchev, wanda ya ce lamarin ya yi kamari a halin yanzu. Tabbacin cewa akwai matsala a tsaronmu yana zaman wata nasara ga sojojin Ukraine. Nasarar da Ukraine ta samu a kusa da Kharkiv ita ce mafi sauri da bangarorin biyu suka bayyana tsawon watanni, kuma shine sauyi mafi girma da aka samu a yakin tun sa'ad da dakarun Russia suka daina kai hare-hare masu muni akan Kyiv, babban birnin kasar, a watan Maris. Gwamnatin jihar New York ta Amurka Kathy Hochul a jiya Juma'a ta ce jihar tana kara azama a kokarin yaki da cutar shan inna, a yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke birnin New York. Jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a Amurka a cikin kusan shekaru 10 a watan Yuli a cikin gundumar Rockland wadda ke arewacin birnin. Cutar ta baya-bayan nan da aka gano tana cikin samfurin ruwan da aka debo a watan da ya gabata a gundumar Nassau a gabashin birnin. Jami'an kiwon lafiya sun ce an danganta samfurin da cutar ta shan inna da aka gano daga Rockland, aka kuma samar da ƙarin shaidar yaduwar cutar zuwa wasu al'ummomi. A can baya an sami gano cutar ta shan inna a magudanar ruwa a birnin New York da wasu gundumomi uku da ke arewacin ta, wato Rockland da Orange da kuma Sullivan. Gwamna Hochul ta ayyana dokar ta baci da ta baiwa ma'aikatan ceton gaggawa da gunzumomi da kuma masana magunguna damar bada rigakafin cutar shan inna, kana kuma ta baiwa likitoci damar bada umarnin yin rigakafin. Za a yi amfani da bayanan rigakafin da aka tattara domin fuskantar kokarin alluran rigakafi a wuraren da aka fi bukatar su. Labaran na zuwa muku ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a Washington DC. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zabi ɗaya, wanda zai yi aiki a matsayin kwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida. A yayin masana shari'a daga bangarorin biyu sun bada sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya Juma'a. Ƙwararre na musamman dai shine lauya mai zaman kansa da kotu za ta nada domin nazarin takardun bayanai na shari'u masu muhimmanci. A lokacin binciken gidan Trump na Mar-a-Lago da ke Florida a watan Agusta, jami'an FBI sun dauki takardun bayanai da wasu kayayyaki kusan 13,000. Daga cikin takardun bayanan akwai fiye da 100 da aka ayyana a zaman na sirri. Alƙalin yanki na Amurka Eileen Cannon ya ba da umarnin nada ƙwararre na musamman a ranar Litinin, inda ya amsa buƙatar lauyoyin Trump. Alƙalin ya kuma haramtawa masu gabatar da ƙara duba takardun na bayanan sirri yayin da aka yi nazari mai zaman kansa. To amma kuma ya ce jami'an binciken Amurka za su iya ci gaba da amfani da bayanan takardun da aka kwace domin kiyasin tsaron ƙasa. Kotun Kolin India jiya Juma'a ta bada umarnin bada belin Siddiq Kapan, wani dan jarida da aka daure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23, saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar Dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan Hindu sun yi mata fyaɗe a jihar Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar. Bayan da aka cinnawa yarinyar wuta ta kuma mutu, gwamnatin jihar ta gaggauta kona gawarta, lamarin da ya tada hargitsi a fadin ƙasar. Yayin da Kapan, wani dan jarida musulmi da ke zaune a New Delhi, yake kan hanyarsa ta zuwa garin Hathras, inda ake zargin an yi fyaɗen a watan Oktoban shekara ta 2020. An kama shi kuma aka tuhume shi a ƙarƙashin dokar ayyukan da suka saba doka ta shekara 1967, wata doka mai tsauri ta yaƙi da ta'addanci. A cikin takardar tuhumar, 'yan sanda sun ce Kapan yana ba da rahotanni ne kawai domin tunzura musulmai, wadda boyayyar aƙida ce ta sananniyar ƙungiyar adawa ta siyasa ta musulmai. 'Yan sanda sun ƙara da cewa ƙungiyar na da hannu a ayyukan da suka danganci ta'addanci, kuma Kapan yana cikin ƙungiyar. Wasu cibiyoyi da ƙungiyoyin kare haƙƙin 'yan jarida sun yi Allah wadda ya da kama Kapan, kada kuma suka nemi a sake shi ba tare da jinkiri ba.
Murtala Faruku sun yi na aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu sake shiga babin rahotanni. Kwamitin Tarayyar Najeriya ta yi hasashen cewa idan an ci gaba da biyan tallafi a kan man fetur, to za a kashe kusan naira tiriliyan 6.7 a kasafin kudin shekarar 2023, wani abu da masana tattalin arziki da masu ruwa da tsaki ke tafka muhawara akan ko a cire tallafin ko a bari, ko menene hujjarsu. Wakiliyar muryar Amurka Madina Dauda ta duba mana wannan batu. Ga rahoton da ta aiko mana.
Gwamnati ta bayyana haka ne a wani daftarin tsarin kasafin kuɗinta na shekara 2023 zuwa 2025, wanda ma'aikatar kuɗi da tsare-tsare ta fitar. A daftarin, gwamnati ta bada shawarwari guda biyu. Na farko shine ci gaba da biyan tallafin man fetur, sannan na biyu kuma ya nuna cewa hakan zai yiwu ne idan an samu kuɗin shiga har na naira tiriliyan 10. To yaya ƙwararre a harkar tattalin arziki Shu'aibu Idris Miƙati ke kallon wannan al'amarin?
Asali ma mai talakan Najeriya ke samu daga gwamnati idan aka ce ba a ba da wannan rangwamen ba? Makarantu dai na gwamnati ba kyau suke da shi ba, yawanci dole sai mutane sun kai 'ya'yansu makarantun kuɗi. Asibitoci sai dai ka je ga likita babu magani. Kai ga sunan dai ababe da yawa na yau da kullum. Ko ruwan shan nan, za ki ga cewa jahohi da ƙananan hukumomi sun kasa ba da ruwan sha. Kowane talaka, kowane mai kuɗi sai an yi mashi rijiyar burtsatse ko ya yi rijiya sannan zai sha. Babu tsaro. Saboda haka ko ta ko ina jama'a suna ganin cewa ta ina ne suke dan samun dan dama-dama daga jikin gwamnati in ba ta wajen rangwamen man fetur din nan ba. Shi yasa ake ta samun cece kuce akan kada gwamnati ta cire wannan rangwame na man fetur.
Ganin cewa ana sa ran tallafin man fetur zai laƙuma naira tiriliyan 4 a wannan shekara da muke ciki, kuma ga hasashen ƙari zuwa naira tiriliyan 6.7, wanda ya sa majalisar wakilai ɗaukar matakin bincike akan yadda za a magance yawan kwan-gaba-kwan baya da ake ta yi akan batun tallafin tun daga shekara 2013 zuwa yau, inji shugaban kwamitin binciken Ibrahim Al-Mustafa Aliyu.
An bi dokokin da ya kamata a cimma, ta wace hanya an ka same su, yaya aka kai ga wannan yawan kuɗin, sannan ya za a daidaita a gyara idan za a ci gaba, in kuma menene muhimmancin wannan subsidy da ake magana? Wannan shi dalilin da yasa ita majalisa ta kafa wannan kwamiti domin ya je bincika a gade an gyara hanyar wannan tallafin man yan akwai wasu abubuwa da ba daidai ba a sanar da su kuma a dauki mataki a gyara su sannan kuma ya hito da hanyoyi da kuma shawarwari na ko a ci gaba da kashe wannan kuɗin ko kuma a dakata.
To sai dai wannan bincike bai yi wa Abubakar Aliyu Umar mai nazari a al'amuran yau da kullun daɗi ba inda ya suka da kakkausar murya cewa
ai mun san su ba tun yau ba tun daga 98 zuwa hazil yau duk gwamnatin da ta zo akan ana bincike ne to kuma ba wani abu bane tallafin man fetur da ake cewa za a bincika ai za a kira waɗanda abun ya shafa ne wanda suke da ruwa da tsaki saboda su zago ta ban fage su ba su abun kashewa wannan ba wani sabon abu bane amma bincike in kaga suna yi ne don ra'ayin kansu ba wai don talakan Najeriya ba don ya san me ake ciki me aka yi nawa aka kashe ya kuma aka yi da kuɗin.
Menene shawara akan batun cire tallafin? Abubakar mai gandun ɗakin gari shine mataimakin shugaban kungiyar dillalan man fetur ta ƙasa yayi tsokaci yana cewa
to mu dai ko da yau shawarin da muke ba su kamin su cire wannan tallafi yana da kyau a iska cewa an gina matatan mai a cikin ƙasar mu ta Najeriya kamin a cire wannan tallafi domin bai yiwuwa ka ce ka cire tallafi akan abinda baka da shi saboda haka idan ka cire tallafi akan abinda baka da shi to ko shakka babu al'umma za su hada cikin damuwa.
A watan Janairun bana ne dai gwamnati ta dakatar da shirin cire tallafin bayan da kungiyoyin kwadago suka yi barazanar fara zanga zanga. Madina Dauda, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.
A gaida Madina Dauda, yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Masu sauraronmu, assalamu alaikum. Barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na biyu, kuma na ƙarshe na ansar tambayar nan da aka fara ji mai cewa, assalamu alaikum VOA Hausa. Dan Allah ku samu mana ansar wannan tambayar. Wai shin guguwa da take tasowa ta ratsa wasu kasashen mu na duniya daga ina take tasowa ne? Menene dalilin da yasa take tasowa? Ina kuma za ta je? Ko tana da alaka da wannan karamar iska da muke shaka? Masu tambayar haɗin gwiwa Alhaji Kari Bage Bajoga da kawo mai ruwa Bajoga jihar Gombe Najeriya. To idan masu tambayar da madimbin masu sauraron mu na tare da mu ga kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar da wakilinmu a Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samo daga farfesan ilimin yanayi Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibo Adama da ke Yola jihar Adamawa Najeriya wanda zai koma baya can ya dora daga inda yake cewa
shi iska mai zafi zai so ya yi tafiya ne wurin iskan da yake da sanyi wuraren da suke da sanyi kenan sannan wuraren da suke da sanyi kasancewa iskan su kuma yana da sanyi so shi ma zai so yayi tafiya ne inda akwai zafi sanadiyar yin haka ne a cikin ikon Ubangiji Allah shi yasa akan samu sanyi wani lokata a wuraren da yake da zafi sannan wuraren da suke da sanyi sukan samu zafi wani lokaci a wuraren nasu Allah yayi aikin sa ne haka saboda don a samu ya dan daidaita yanayi na wurare inda ba haka ba sai ya kasance wuraren da suke da zafi za su ci gaba da shan zafin su ba tare da suka samu sanyi a wasu lokuta ba haka kuma wuraren da suke da sanyi sai su ci gaba da samun sanyin su ba tare da sun samu zafi a wasu lokuta ba amma yanayin wannan tabiyan iskan nan wannan iska ina shine yake kawo waɗansu canjin yanayi a lokuta lokuta to idan wannan iskan suka hadu iska mai zafi da kuma iska mai sanyi suka hadu zai zamanto kaman yaki ne a tsakanin su wannan wurin dagan da suka hadu din yaki mai karfi zai faru a wurin abinda zai kasance wani iska ne zai tafi sama ya dangana ga iskan da yake da karfi kuma a kullum iska mai sanyi shi yake da nauyi akan iskan da yake da zafi wanda bashi da nauyi saboda haka idan suka hadu iska mai sanyi nan sai ya sa iska mai zafi ya tashi sama idan ya tashi sama kuma tafiya zai yi ya dangana ga karfi wannan iska din shine nisan tafiyan da zai yi da kuma saurin tafiyan da zai yi a cikin lokaci ko sa'a daya saboda haka asalin guguwa tana faruwa a wuraren da yake da zafi misali kaman wuraren mu na Najeriya wanda muka gani a lokuta lokuta da kuma wasu sashi abin Afrika ana iya samun iskan guguwa ta taso idan lokacin da iskan da ya zo daga wuraren mai sanyi suka hadu da wannan iskan namu mai zafin, sai ya sa iskan namu mai zafi ya tashi sama. Misali kaman wajajen North America, California, wato arewacin America kenan, da kuma wurare kaman Mexico, kudancin America, su ma sukan samu iska mai zafi na kadawa a wurinsu, wanda a lokuta idan iska mai sanyi ya taso daga Europe, misali daga Canada da ma sauran wuraren da suke Europe, suka kada ta wajajen wannan area da na ambato su dinnan, to idan suka je suka hadu a wurin, su ma suna iya su haddasa guguwa. To guguwa dai yana faruwa a wurare daban-daban a bayan kasa a duniya. So idan wannan iskan ta tashi tana tafiya mai nisa, mafi yawa kamar yadda na faɗa daga fari, za ta yi tafiya ne wuraren da yake da sanyi, domin me can ne ake da bukatar wannan iska mai zafi din. So idan ya yi tafiya, zai kasance tafiyan zai dangana ga karfin iska din, amma ba lalle idan ya je wa'ansu wurare kamar su Europe da su North America ya kasancewa da suna guguwa ba, yana iya ya koma wani suna iska daban. Misali idan ya ketare ya shiga wuraren da yake da sanyi, zai kasance abinda ake ce da shi hurricane, wanda shi ma yana ɗaya daga cikin yanayin iska na guguwa wanda yake haddasa asarar rayuka sosai. Haka ma idan ya tafiya ta bangare wuraren su Pacific Ocean, su Atlantic Ocean, wuraren su India da su Asia, idan suka tafi wajen bangaren can, su kuma suka koma wani iska daban wanda ake ce da shi typhoon. To ka gani an fara ta da guguwa, amma idan ta crossing waɗansu sassan duniya sukan canja suna ba guguwan da, amma kusan tafiya ɗaya suke, saboda su ma irin iska ne wanda yake saurin tafiya kuma yana haddasa asarar rayuka. Mukan sa labaru akan yanayin asaran da hurricane yake kasancewa yana kawo wasu sassa na kasashen Turawa da kuma America. Haka kuma wannan iska typhoon din shi ma yana haddasa asarar rayuka sosai da dukiyoyi a wuraren su Sri Lanka, Indonesia da ma wurare da yawa a Asia. So bai kasance kawai sai a wajajen Afirka ko kuwa a Najeriya shine guguwa ya take ba. To shine abin da yake faruwa, iska ba zai tashi yayi tafiya ba, sai ya kasance yana da bambancin yanayin iska din, akwai mai zafi akwai mai sanyi, idan suka hadu sukan haddasa wani yanayi daban wanda zai sa iska din yayi tafiya. Sai kuma guguwa din ya sa shi yakan tashi zuwa sama, maimako ya tafiya a kasa akan kasa bayan doron kasa sai ya tashi sama, saboda kamar yadda na faɗa, idan iska mai sanyi da iska mai zafi suka hadu, to yaki ne sosai a tsakaninsu. Ala misali, idan ana yaki irin an ja daga ana yaki, to karfin yakin nan yana wurin da aka fara haduwa daga bangare duka biyu, yafi inda yake can baya-baya a kowane bangare. Wurin da yakin ya fara haduwa yafi karfi, to haka wannan iskan kuma, wurin da iskan nan suka fara haduwa, wato ana ce da shi front, wannan wurin iskan yafi karfi. To shi yasa zaka ga iskan sai ya tashi sama guguwa yana kadawa, yadda ake kiransa da suna whirling wind, iska ne mai juyawa yana kadawa yana tafiya sama, yana dada yaduwa, yana dada fadi. In ka duba hoton guguwa zaka ga daga kasa yana nan siriri, in ya haura sama sai ya yadu, saboda a sama din sararin samaniya babu abin da zai tare shi, so zai fi yin karfi a sama, zai fi yaduwa ya budu sosai idan aka kwatanta shi da kasa inda ya fara tasowa din, saboda akwai wasu abubuwan da zai dan tare karfin sa ya rage masa karfi da kuma buduwa a kasa din. To shine abin da yake haddasa haka. Sai kuma tambayar sa na biyu, cewa ina za shi, to na riga na fada zai tafiya ne wuraren da yake da sanyin yanayi. To tafiyan sa zuwa wayannan wurare ya dangana ga karfin sa, saboda iska ne wanda yake tafiya daga kilomita 50 zuwa har wajen kilomita 350 a sa'a daya. So idan ba wani abu ne ya faru a hanya wanda ya sha karfin wannan iskan ba, to iskan nan yana iya ya tafiya mai nisa a cikin lokuta kadan ko a cikin kwanaki kadan. So amma idan ya iso wasu sassa ba zai ci gaba da kasance da suna guguwa ba. Zai canja suna kamar yadda nace in ya iso wuraren da yake da sanyi to ba zai ci gaba a matsayinsa na guguwa ba, zai koma wani iska wanda ake ce da shi hurricanes. Amma kusan misali gida daya suke, tafiyan su daya suke. To shin wannan iska din yana da alaka da wannan iskan da muke shaka ko kuwa a'a? Babu alaka a tsakanin wannan iska guguwa da kuma iskan da muke shaka, saboda iskan da muke shaka wato mai suna oxygen, shi iska ne wanda yake yana sama. Misali kaman ainihin yanayinsa daga sama yake farowa sai ya sauko ta kasa, daga atmosphere kenan sai ya sauko mana a kasa mu yi amfani da shi. So wannan iskan guguwan kuma daga kasa take tasowa ta tafi sama. Idan ya je ya hadu da wannan iskan oxygen din a wannan atmosphere din nan, sai ya gurbata wannan iskan atmosphere, iskan oxygen din nan, sai ya dawo mana a matsayin gurbataccen iska. An muna shaka ma muna wahala numfashi da shi, saboda haka babu alaka a tsakanin su. Amma yana iya ya kawo abin da Turanci na faɗa effect, yana iya kawo sanadi wanda zai gurbata mana wannan iska, kuma mu ji illansa a jikin mu idan muka shaka lokacin da guguwa yake tafiya. Batun maganan wannan yanayin iska ba zai tafiya ba sai ya kasance two different surfaces, wato yanayi mai sanyi da yanayin mai zafi sai sun hadu kan ya tafi. Wannan ilimi ne daɗaɗɗe a gurin mutanen mu a nan bangaren Afirka kuma Najeriya, don kasancewa a lokacin da muke tasowa yara mukan gani mata idan suka je suna shika ko dawa ko wani hatsin da aka girbe aka buga, wani lokuta iskan yakan tsaya. Idan iska ya tsaya ya nuna iska din yanayi ɗaya ne, so ba zai tafiya ba. Ko ya kasance iska ne sanyi kawai ko kuwa ya kasance iska ne mai zafi kawai, so sai ya kasance iska ya tsaya cak, kowanne daga cikinsu in ya faru iska zai tsaya. Amma kamin ya yi tafiya sai ya kasance akwai bambanci a cikin wannan iska a wannan wurare din nan. So a lokacin da mata sukan sheka wannan dawa ko amfanin gona, iskan yakan tsaya musu, ba za su yi su ci gaba da shikan da suke ba. So a nasu sani a wancan lokacin, wanda ilimi ne na kimiyya a yanzu din, shine sai su saka wani bangare daga cikin dazuzzukan da yake kusa da su ko ciyawan da yake kusa da su, sai su sa mata wuta. Idan aka sa wuta amma a wurin su din iskan mai zafi ne, to saka wuta din zai kara zafi na wannan iska din, wanda ya zama to yayi bambam da wanda ya suke a ciki a lokacin da iska ya tsaya musu din nan. In kuma iska din ne dama mai sanyi ne, to dama abin da ake bukata ne a kara samu iska mai zafi. To a lokacin da suka saka wannan dajiska ko ciyawa akan abin nan, sai kaga iska yana kadawa sai su ci gaba da yin shi kansu. So kagan anan wannan ilimi ne wanda daɗaɗɗe a gurin mu, sai dai daga baya ilimin kimiyya ya zo ya kara faɗaɗa shi da kuma yanayin da yake faruwa, kamar yadda na bada misalinsa a baya. To shi ne abin da ke faruwa da guguwa kenan.
To sai a kasance da mu makon gobe don jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin, Professor Abubakar Sadiq Umar na Jami'ar Modibbo Adama da ke Yola, Jihar Adamawa, Najeriya, da wakilin mu a Shiyar Adamawa, Muhammad Salisu Lado, da wanda ya bayar da umarni Daniel Brown, da kuma injiniyan mu na yanzu, ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
Yanzu kuma ga Murtala Faruku Sanyin na zai sake shigowa da shiri na gaba.
Wasanni a takaice.
An dage fafata dukkanin wasannin kwallon kafa na League na wannan makon a rufaɗin Birtaniya, domin zaman makoki da karramawa ga marigayiya sarauniya Elizabeth ta biyu wadda ta rasu a ranar Alhamis. An tsara buga wasanni shida na gasar Premier a yau Asabar da kuma na gasar Championship 11, kazalika da wasu wasannin gasannin League na Wales da Scotland. To amma kuma daga baya hukumomi suka bada sanarwar dagewa, ko baya ga kwallon kafa ma, haka ma an dage wasu wasanni da suka hada da sukuwar dawaki da kwallon cricket, waɗanda aka tsara bugawa a jiya Juma'a da yau Asabar. Hukumar kwallon kafar Ingila ta FA ta ce marigayiya sarauniya ta cancanci wannan girmamawa la'akari da dimbin gudunmuwar da ta bayar wajen ci gaban lamuran wasanni musamman kwallon kafa a matsayinta na uwa ga hukumar. To sai dai kuma wasu da dama ba su yi na'am da matakin dage buga wasannin ba, suna masu bayyana ra'ayin cewa buga wasannin zai baiwa dimbin makallata da masoya damar girmamawa ga marigayiya sarauniyar. Sarauniya Elizabeth ta biyu ta rasu ne a ranar Alhamis, tana da shekaru 96 a duniya bayan kwashe tsawon shekaru fiye da 70 kan karagar mulki. Kungiyar kwallon kafar Real Madrid ta kasar Spain na shirin tsawaita kwantaragin mai horar da yan wasan kungiyar Carlo Ancelotti, yayin da kuma take neman amincewar kocin da ya ci gaba da aikin nasa har bayan karewar kwantaragin sa. Kwantaragin na Ancelotti zai kare ne a bazarar shekara ta 2024, inda kuma tsohon kocin na Chelsea yake fatan yin murabus daga aikin horarwa. Ya jagoranci kungiyar ta Real Madrid ta lashe gasar La Liga a kakar wasanni da ta gabata da kuma gasar zakarun Turai karo na 14. A baya-bayan nan dai Ancelotti mai shekaru 63 ya bayyana aniyarsa ta yin murabus daga aikin horarwa da zarar kwantaragin sa a Real Madrid ya kai ƙarshe. To sai dai kuma wasu rahotanni na bayyana cewa da alama dai kungiyar ta Real Madrid tana gamsuwa da jin daɗi da aikin kocin ɗan ƙasar Italiya, lamarin da yasa suke roƙon ya tsawaita kwantaragin nasa. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka a Abuja, Nigeria.
Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a taƙaice.
Hafiz, a takaice, yau Asabar ne a hukumance aka ayyana tsohon Yariman Wales a zaman sabon sarkin Birtaniya a fadar St. James da ke birnin London. Yariman Charles ya kasance sabon sarki biyu bayan rasuwar mahaifiyarsa Saroniya Elizabeth ta biyu a ranar Alhamis. Za a kuma kira shi da Sarki Charles na uku. Ukraine ta yi ikirarin samun nasarori a farmakin ramuwar gayya da take kaiwa dakarun Rasha a jiya Juma'a, a yayin da kantoman riko na Rasha a yankin gabashin Kharkiv ya bayyana cewa Kyiv din ta sami nasara. Shugaban Ukraine Volodymyr Zelensky ya faɗa a jiya Juma'a a jawabin da yake yi a kowane dare cewa sojojin Ukraine sun sake karɓe iko matsugunan jama'a fiye da 30 a yankin na Kharkiv. Gwamnan jihar New York ta Amurka Kathy Hochul a jiya Juma'a ta ce jihar tana ƙara azama a ƙoƙarin yaƙi da cutar shan inna, yayin da aka sake samun cutar mai barazana ga rayuwa a magudanar ruwa a wata gunduma da ke cikin birnin New York. Jami'an kiwon lafiya sun soma binciken alamomin cutar a magudanar ruwa bayan gano cutar ta farko a Amurka a cikin shekaru kusan 10 a watan Yuli a cikin gundumar Rockland wadda ke arewacin birnin. Ma'aikatar shari'a ta Amurka da lauyoyin bangaren tsohon shugaban kasa Donald Trump sun gabatar da jerin sunayen waɗanda za a zaɓi ɗaya da zai yi aiki a matsayin ƙwararre na musamman da zai yi bita da nazarin kayayyakin da aka kwato daga gidan Trump na Florida. A yayin masana shari'a daga bangarorin biyu sun ba da sunayen waɗanda za su iya cancanta da aikin a daren jiya Juma'a. Kotun Kolin India a jiya Juma'a ta ba da umarnin ba da belin Siddiq Kapan, wani ɗan jarida da aka ɗaure a kurkuku fiye da tsawon watanni 23 saboda ya nemi ganawa da iyalan yarinyar Dalit da aka yi zargin wasu mutane 'yan Hindu sun yi mata fyaɗe a jihar Uttar Pradesh da ke arewacin ƙasar. Bayan da aka cinna wa yarinyar wuta ta kuma mutu, gwamnatin jihar ta gaggauta ƙona gawarta, lamarin da ya tada hargitsi a fadin ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci. Sai kuma gobe da safe, idan Allah ya kai mu, za a ji mu ɗauke da wasu sabbin shirye-shiryen. Yanzu a madadin Murtala Faruku Sanyin na da ya taya ni gabatar da shirin, da Solomon Abu wanda ya bada umarni, da ma injiniyanmu na yanzu, ni Muhammad Hafiz Baballe ke sallama da ku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.